aikin haji na ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda biyar, kuma ana so mutum ya yi akalla so ɗaya a rayuwarsa. Amma saboda bullar cutar coronavirus, bai aikin haji ba har na tsawon shekaru biyu, daga shekara 2020 zuwa shekara 2022. Kuɗin kujerar aikin haji a bara sai da ya kai naira miliyan 2.5. Bana ma an samu ƙari a kuɗin kujerar. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Zikirin Lahi Kulle Hassan ya ce maniyyaci zai biya naira miliyan 2.8 kafin ya yi aikin hajjin bana.
I would now like to announce hajj fare as follows. Maiduguri and Yola departure centers in the northeast, the pilgrims in those places are meant to pay 2,890,000, and this includes their BTA.
Zikirin Lahi ya ce farashin ya kai nau'i 8, inda jihohin Borno da Yobe ke kan gaba, yayin da jihohin Lagos da Ogun suka fi naira miliyan 2.9. Kenan an samu ƙarin sama da naira 300,000 idan an kwatanta da wanda aka biya a aikin hajjin shekara 2022. Zikirin Lahi ya ce rashin daidaiton farashin ya faru ne saboda jihohin arewacin ƙasar sun fi jihohin kudu kusanci da Saudiya. Kwamishinan kula da gudanar da aikin hajji Abdullahi Magaji Hardawa ya ce ƙarin ba Najeriya kaɗai ya shafa ba, duk duniya ce.
Ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya ba ne, duk duniya ne. Kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya. Babban ta abinda zai baka shine bambancin kuɗin naira in ka kwatanta ta da dala, kuma kashi 97% na kuɗin aikin haji da ake biya a Najeriya sai an canja shi zuwa dala. Saboda wannan clearly ya nuna cewa hakika kuɗin farashin aikin hajin bana dole ya tsada.
Wani abu da ya ɗauki hankali shine cewa hukumar alhazai ta ƙasa ta ba hukumomin alhazai na jihohi zuwa ƙarshen wannan wata su kawo kuɗaɗen alhazan su da suka tanada, saboda a samu a kammala shirin jigilar alhazan akan lokaci. Mai Aliyu Usman shi ne sakataren hukumar alhazai na jihar Yobe ya yi tsokaci a kan batun.
Wasu dokokin ai ba dokokin Najeriya ba ne, dokokin na Saudi Arabia. Wasu abubuwa da aka shiga contractual ɗin ka duba ba mu ne za mu yi shi ba. Airlines dole sai ka ba su kuɗi, su can gidaje da aka kama sai ka ba su kuɗi, inda za a dafa abinci sai ka ba su kuɗi. So dole a nemi kuɗi yayi. Kuma alhamdulillah bana ɗin ka gani akwai lokaci yayi. Dan lokaci kuma yanzu lokaci tinti ne aka ba mu lokaci ko wire remitting 50%. Yanzu kuma aka ce mana mu ƙari sa wanda ya saura kafin wannan lokaci. Insha Allah muna ganin cewa za mu
Ganin cewa bana Najeriya tana da kujeru 95,000 da kuma ƙarin kuɗi, ko Najeriya za ta iya cike gurbin da aka bata kuwa? Jami'i a hukumar alhazai ta Sokoto Shehu Muhammad ya yi bayani.
Ga dukkan alamu muna ganin yadda mutane ke da mutane gaskiya suna da sha'awa, suna da ƙishirwa zuwa aikin haji. To inda mutum zai samu kuɗi shi kaga ba haƙƙinka ne ka ce ba. Amma ga dukkan alamu yadda muka ga mutane suna shigowa wajen buɗe kujera, to ga dukkan alamu insha Allah za a cika wannan.
Kamfanonin jiragen sama da aka amince da jigilar maniyyata daga jihohi sune Airpeace da Azman da Flyners da Aero Contractors da Max Air. An amince da jirage masu zaman kansu guda biyu, Arik da Value Jet. Hukumar alhazan ta kuduri aniyar daukar duk wani dan kasa da ya rajistar aikin hajjin na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.